Bata zama ɗaya sun haka wurin leƙa matanin ya yi sauƙi. Ga safara na ko ta tara ne ko na nan. Yawa. A ina ne za a tashi? Mulazama ta khashiyatin nan. Leƙo matashin inda? Alƙana'a. Mene ne za a tashi? Ba ta wannan kauke leƙa wanda muke kan karatu ita ta bincika. Ina ne za a tashi? Yauwa. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladabi na biyar ce khafdul janah, sassabta ko huke, wa nabzul khuyala, da kuma watsa girman kai, tamaka kai wal kibriya, da girman kai. Yace tahallabi adabin nafs, ɗalibin ilimi wajibi ne yayi ado, yayi kawa da ladubba na rai, ladubba na zici, min al-afaf, na kamun kai, wal hilmu, da jimri, wa sabru, da hakuri, wa tawadu'u lil haqq, da kaskantar da kai ga gaskiya, wa sukunu ta'ir, da kuma nutsuwa irin ta tsuntsu, min al-waqar, na nutsuwa, wa razana, da kuma sanin mutuncin kai, wa khafdul janah, da kuma sassauci, mutahammilan zullut ta'allum, yana iya mai daukan mai jimrin kaskanci na neman ilimi, li izzatil ilm, dan saboda daraja ta ilimi da dauwaya ta ilimi, zalilan lil haqqi, kaskanta kai ga gaskiya, wa alaihi, to duba da wannan, fa hazarna waqidu hazihi al adab, kanisanci abubuwan da ke warware wannan ladubba, fa innaha min al ismi, saboda suna daga cikin zunubai, tuqimu ala nafsika shahidan, zaka tsaida ma kanka shaida, ala anna fil aqali illa, cewa cikin hankalinka akwai wata illa. Duk wanda yake dalibin ilimi ne ya sifanta da girman kai da tamaka da jiji da kai, to alama ce ta cewa hankalin shi ba cikakke bane. Wa ala hirmanin min al ilmi wal amal bihi, kuma cewa zai haramta wa kanshi ilimi da aiki da shi. Fa iyyaka wal khuyala, ka shaidan ka da tamaka, fa innahu nifaqun wa kibriya, shi manahucci ne da girman kai. Wa qad balaga min shiddati tawqi min as-salaf muballagan, yace hakika magabatan mu na kwarai ya kai yadda suke kokarin tsananin kare kansu game da wannan abun. Wa min daqiqi ma asnaduhu az-zahabi, na daga cikin abu wanda yake kalankalan kin abin da al-Imam az-Zahabi ya kawo sanadi cikin tarjuma ta Amr ibn al-Aswad al-Anasi al-Mutawaffa fi khilafati Abdul Malik ibn Marwan rahimahullahu ta'ala, wanda ya rasu a cikin halifancin Abdul Malik ibn Marwan, annahu kana idza kharaja al-masjid ya min al-masjid, ya kasance idan ya fito daga masallaci, qabada bi yaminihi ala shimalihi, sai ya damke dama shi da hagun kin shi, fa su'ila an zalika, aka tambaye shi game da haka, fa qala, sai ce makhafatu an tunafaq yadi, saboda gudun ka hannuna yayi manahucci, ulsa, sai ce misku ha khaufa min an yakhdura bi yadihi fi mishyatihi, yana gujin tsoran kada a cikin tahiyar shi, cikin tahiyar hannun shi ya rika dasa mishi wani abu, fa inna zalika min al-khuyala, wannan yana daga cikin tamaka, kamar in zai fito daga cikin masallaci zai rike hannun shi haka, ya rika tahiyya da shi, yana rike da hannun shi haka, kai saki hannun shi yana tahiyya, yana tamaka tahiyya ta karamci da nuna cewa shi wani abu ne. Wa hadha al-ardu ardu lil Anasi rahimahullah, wannan abin ya bujuro ma Anasi Allah rahamshe shi, wa hazarda al-jababira, ce ka kiyayi cuta ta masu tsaurin kai, al-kibr shine girman kai, fa innal kibra, saboda shi girman kai, wal hirsu, da kwadai, wal hasada, hasada awwal zambin usiyallahu bi, shine farkon saban Allah da aka saba ma Allah da shi, fa tadawuluka ala muallimuka kibriya, sai ya zamana malamin ka da kake mishi tsawon wuya, wannan girman kai ne, wastinkafuka amman yufiruka man hudunuka kibriya, ka kiya a ce wanda zai fa'idantar da kai koda na kasa da kai ne, girman kai ne, kaga cewa wani zaka fa'idanta da shi amma tunda yana kasa da kai ba zaka amshi wannan fa'idar ba, wata kasiruka anil amru bil ilmi hamat kibrin, kuma ka takaita game da aiki da ilimi, shi ma wannan gishiri ne na girman kai, wa unwani hirman, kuma ka dauki wani unwani na haramtawa kanka ilimi, al ilmu harbul lil fatal mutaali, kasailu harbul lil makanil aali, al-ilmu shi ilimi harbin yaki ne lil fatal muta'ali ga matashi mai girman kai da ya ilimi da matashi mai girman kai kamar yaki ake tai bayya kaunai ya je wajen shi ka saili kamar ruwa wanda ke gudana a zarmu harbul lil makan al-ali shi ma yaki suke da guri wanda yake mai ya hau sama zarmu ko ya zo gurin da ya zama na tudu ne ba zai iya hawa ba haka nan shi ma ilimi ga sarmai mai girman kai yace falazam rahimakallahu al-lusuq yace kalazimta Allah jikanka Allah maka rahama al-lusuq ila al-ard dan faruwa ga kasa wal izra'i al-anfusika da kaskantar da kanka wa hadmuha da kariya kanka umura ga matuha inda al-istishraf lil-kibriya da kuma kadirmiyar da hanci ga kasa lokacin da ya so kai girman kai aw gadar satin ahubbu zuhur ko kuma da rena wasu ko kuma san bayyana aw uji ko jiji da kai ka rika ga kahi kowa wa ana hau zalika min afatil ilmi alqatila da ma makamantan wannan wanda sune allubat ilmi alluba ce ta ilmi wanda suke kashewa almuzhiba li haibatihi wanda suke tahiyar da kwarjini na ilmi wanda suke tahiyar da kwarjini na ilmi almutfi'a li nurihi wanda suke binne hasken ilmi wa kullama zadatta ilman duk lokacin da ka ƙara ilmi aurifatan fi wilaya ko kuma ka daukaka wajen shugabanci farzam zalika kallanci wannan tuhuriz sa'adatan uzma zaka tattaro babban shugabanci wa maqaman yagbiduka alaihi an-nas da wani matsayi wanda kowa zai gurin ya same shi daga cikin mutane ana abdullahi ibn al-imam al-hujja ar-ruwaya min al-kutub as-sunnah bakar ibn abdullahi al-muzani rahimahullahu ta'ala yake cewa samaitu insanan yuhaddisu an abi naji wani mutum yana bada labari daga babana annahu kana waqifan bi arafa wata ran yana tsaye a arafa farakka sai yayi kalankalan in zuciye shi fa qala suke ce laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum dan ba a ce wannan mutanen na arafa ba da kwaina a cikin su da duk ina kyautar zan za a musu gafara kaga kaskantar da kan da ganin shi cewa shine ma matsala yan tsayuwa arafa kharrajahu az-zahabi zahabi ya huddo shi sun makala sun yace fa qultu yace kazalika yanbagi da abdi zahabi yace haka ya kamata ga bawa an yuzuri ala nafsihi ya raina kanshi wa yahdimu haya kariyar da kanshi kai ga cewa shine ma mai tsarki sabanin abinda muke yanzu sai mutun ya ga cewa shi shine mai tsarki shine na kirki kowa din na banza ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa man qala linasi ma ahlakum fa huwa ahlakum duk wanda yake cewa mutane sun halaka halaka ku to shine ya hisa halaka na shidda alqana'atu wazahada dangana da kuma zuhudu gudun duniya at-tahalli bil qana'a mutun yayi ado yayi kawa da dangana wazahada da gudun duniya ke zamana da zamana yace az-zuhudu bil harami gudun haram wal ibtida'i anhi mahudu kuma nisanta iyaka haram bil kafi an al-mushabbih mustabihat da kuma mutun ya kame kanshi game da shubha yace wa an tadallu ila ma fi aidin nas kuma ya bar tsinkaye da hangen abin da ke hannun mutane wayu saru an rawaito daga imamu shafi Allah mashallah ce laula law amsa insanu li aqalin nas da a ce mutun zai yi wasiya yace duke shi duk aba cikin mutane adiba wanda yake kowa hankali a bashi surfa ila zuhar da sai abara ta ga masu zuhud masu gudun duniya san shi kowa hankali daga Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani Allah mashallah ce lamma qila lahu lokacin da aka mishi magana ala tusannifu kitaban fi zuhudu ba zaka wallafa litahi wa kan gudun duniya qala ce sannabtu kitaban fil biyu nayi litahi a cikin wannan nayi litahi a cikin saye da sayarwa da karanta kasuwanci ya ani abinda yake nihi az-zahidu man yataharraza an shubuhati mun karanta shi a Ishmawiyyun mai gudun duniya shine mai kiyaye shubuha wal makruhati da makruhi fi tijarati cikin kasuwanci wa kazalika fi sa'iril mu'amalat wal hiraf haka nan cikin sauran mu'amaloli da tsoruci da kasuwanci wa alaihi to duba da wannan fale kun mu'tadilan fi ma'ashihi dalibin ilimi ya zama mai tsaka tsakiya ne cikin rayuwar shi bi malai shine huda abinda ba zai wulakanta shi ba ba ana nihin ba zuhudu kuma yasa riga a cire yasa kaya a wulakance ba wannan ba bi harsu yusun nafsuhu wa man ya'ulu ta yadda zai kare mutuncin shi da mutuncin wanda ke kasan shi wala yurdu mawadin zulla ba ana nihin ya rika zuwa gurare na kaskanci ba walhunu da tozar ta kai wakar kana shaykhuna malamum ya kasance Muhammadu al-Amin Shankidi al-mutawaffa sana wanda ya rasa shekara 1300 mai adwa'ul bayan da rahimahullah mutaqallilan min ad-dunya yana mai karantawa game da duniya wa karsha hartu wilaya arfi'atul amaliyal warqiya wa karsha fahani bi qawlihi yace hakika na ganshi aiki na takarda da dama muna magana gaba da gaba da shi yake cewa alƙarji itminal bilad nazo daga wani gari shine shanki wama ikanzun qalla an yujadu anda ahad ina da taska ta dukiyar da dawuya za a same ta a wajen wani wa huwa alqana'a shine dangana yace law aratul manasiba da naso matsayi la arabtu tariqa ila da na san hanyar da ake samun shi walakin lillahi usrud dunya ala al-akhirah sai dai banna zabar duniya akan lahira wala abzul al-ilmi li nayl ma'arib ad-dunyawiyya banna bada ilmi na saboda buƙatu na duniya ince farahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sun laji kanshi jin kai wanda yake mai yalwa na bakwai at-tahalli bi rawnaqil ilmi ay ado da qawa da dandano da ilmi at-tahalli bi rawnaqil ilmi yin qawa da ado na ilmi shine husnul samti kyakkyawan kawaici wal hadu salih da shari'a ta gari min dawam sakina ko da yaushe zamina cikin nutsuwa wal waqar da kwanciyar hankali wal khushu' da tsoron Allah wa tawadu kalkantar da kai wal zumul mahajja kuma ya lazumci hanya ta gari bi imaratul badin wa zahir ya rayar da zahirin shi da badini wa takhalli an waqidihima kuma ya wohinta ya kadaita game da duk abin da ke warware su daga ibnu sirin yake cewa kanu ya ta'allamuna al hadu qabla kama ya ta'allamuna al ilma magabata sun kasance suna karanta shari'a kamar yadda suke karanta ilimi yaya za a shari'a za a yi aiki da ilimi ar-raja ibn haywa amso daga raja ibn haywa Allah ya rishi yake cewa qala li rajul yace ma wani mutum hadisina ba mu hadisi yace wala tu hadisina an mutamawitin wala ba an kada ka ba mu hadisi game da matacce ko kuma wanda yake mai suka hadi biyar rawto fi cikin aljami wa qala sai yace yajibu ala talibil hadisi ya wajaba ga dalibin hadisi mai neman ilimi an yastani balla abai ne sanci wargi wal abasa da wasa watabazzul fil majalis da kuma kaskantar da kai a majalisi bi sukhfi da abubuwa na zubda mutunci wa dahiki da dariya wal qahqahati da kyakyacewa dariya wa kasaratu tanadur da yawan kawo abubuwan ban mamaki wa idmanul mizahi da kuma yawaita zolaya wal iksar minhu da yawaita ta fa inna ma yustajaz min al mizahi bi yasirihi wa nadirihi wa darifi yace abinda ake aka halitta na zolaya shine dan kadan da kuma kawowa kadan kadan wa tarifihi da mai burgewa wallazi la yakhruju an haddi arabi wanda bai hudda mutun daga haddi na ladabi wa tariqatil ilmi da hanya ta ilmi fa amma muttasiluhu amma kullun ya zamana shine aikin shi wa fahishatun kuma da na alfasha wa sakhifuhu da abinda yake na banza wama augaru minhu sudur da abinda ke sa kunci a zuciya wa jalabu sharri da najayu sharri fa innahu mazmum wannan abin zargi ne wa kasratul mizaj wa dahiki yada umil qadari yawan dariya da yawan zolaya yana zubda mutunci wa yuzilul muru'a yana gusar da darajar mutum wa kila ake cewa man aksara min shay'in urifa bihi duk wanda ya yawaita abu to da shi za a san shi a ce wannan mai yawan zolaya ko mai yawan dariyan nan ko mai yawan kazakin nan kuma kaskanci ne yace fatajan na bahati ka sakadat ka nisanci wannan abubuwa na zubda daraja fi majalisatuka a mazaunin ka kuma har suka da gurin zancan ka wa ba'du man yajhalu yazunnu anna tabassud fi hadha aryahiyya yace wasu daga cikin jahilai suna zaton cewa mutun ya yawaita wannan na zolaya da abubuwan ban dariya kamar wasu abubuwa ne na sa hutun zuci daga ahnaf ibn qais yake cewa jannibu majalisana zikran nisa'i wa da'am ku nisantar da majalisun mu dun majalisan zaman mu kunisantar da ambatan abin da shahi mata da abin da shahi abinci inni ibgidar rajul akunu wasafan li farjihi wa badanihi ni ina kin mutun ya kasance mai yawan siffantawa ne ga farjin shi da kuma cikin shi ya zamana kawai wannan baban da ci da sha da abin da shahi mata su ne zai ta kawowa a cikin majalisin shi a cikin tabul muhaddis al mulhim amirul mu'minin umar ibn al khattab fi al qada yace wa man tazayyana bima laysa fihi sha'nuhu la duk wanda yayi kawa da abin da bai tare da shi to Allah zai muna nashi yace wanzur sharaha hu ibn al qayyim rahimahullahu ta'ala duk wanda ya sufanta da wani abin da bai tare da shi to Allah zai muna nashi ya zamana ƙarya dai kawai zamana ƙarya akwai alhadi kuma ba haka bane ƙarya yana da kaza ba haka bane sufofi dai na mata ne yanzu wanda suka sufanta da su mace ta yi ta fama ta yi ta kashe kanta da kayan daki ta wata hamma za ta iya ba da kanta ta yi lalata don saboda ta yi ta gyara kayan daki in an zo duka don menene kawai don ayaba a ce kai wance akwai kayan alhali kuma ba haka bane ko kuma man tazayyana bima laysa minhu bima laysa fihi shan abubuwa na sa kiba da mata suke duka babban makasudin menene a gani a ce ta yi kiba ta yi jiki kai wance yar hutuci alhali kuma ba haka bane
Sayang, aku sebab nak tahu.
نستغفرك ونتوب إليك.